ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan shine darasi na 279 a karatun Bulughul Maram, littafin Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Muna cikin babul hibati, kuma za mu karanta hadisi daya, shine hadisi na 7. Shi wannan hadisin yana dauke da bayani akan hukuncin kyautar al’umura da kuma kyautar ar-rukuba. Al’umura da kuma ar-rukuba suna daga cikin nau’ukan kyaututtuka waɗanda shari’a ta yi magana a kansu. Me ake nufi da al’umura, kuma me ake nufi da ar-rukuba? Idan aka ce ar-rukuba, kamar yadda masana suka fassara, misali su shine al-Imam al-Azhari yace ar-rukuba an yakul alladhi urqibaha in muttaqabli raj'at ilayya. Kyautar da ake kiranta ar-rukuba kamar mutum ne yana da gida, sai ya kira wani yace masa, ga gidan nan ka zauna. Amma idan ka riga ni mutuwa, gidan zai dawo gare ni. Wa in mutu qablaka fa hiya laka, amma idan na riga ka mutuwa, to gidan ya zama naka. Idan ka riga ni mutuwa, to gidan zai dawo gare ni. Amma idan ni ne na riga ka mutuwa, to gidan ya zama naka. Wannan shi ake ce ma ar-rukuba. Don haka ma'anan ar-rukuba shine kyauta mai jiran mutuwa. Kyauta ce ta zaman gida, amma ana jiran mutuwan ɗaya daga cikinsu kafin kyautar ta zama mallakan guda. Don haka kalma ta al-umura, al-Imam al-Azhari ya ce ma'khuzatun min al-umuri, an ɗauko ta ne daga rayuwa. Wa aslu ar-rukuba min al-muraqaba, kyautar ar-rukuba wannan kalma an ɗauko ta ne daga kalma ta al-muraqaba, shine jiran aukuwan wani abu, shine ake nufi da al-muraqaba. Wannan yana lisanul arab a mujallad na uku shafi na 603. Al-Imam Abu Hilal al-Askari a littafinsa al-Furuqul Lughawiyya yana shafi na 216 yace al-farqu bayna al-umra war-rukba, abinda ya bambanta tsakanin kyautar da ake kiranta al-umra da kuma kyautar da ake kiranta ar-rukba, wato dai ya shafi gida, duka kamar kyaututtukan iri guda ne. amma illa lafazin da ya fito baki daga bakin shi mai mallakan wannan gidan. Innal umra hiya an yaqula ar-rajulu lir-rajuli, abinda ake cewa al-umra wato shine mutum ya gaya ma wani ya ce masa hadhihi daru laka umraka aw umri, wannan gidan na baka damar ka zauna a ciki kyauta tsawon rayuwarka, ko kuma ya ce na baka damar ka zauna a wannan gidan kyauta tsawon rayuwa na ni mai gidan, ko dai ya ce tsawon rayuwarka ko ya ce tsawon rayuwata. Wannan shi yasa aka ce mu kyautar al-umra saboda kalmar, kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya faɗa ya ce min al-umri, an ciro ta ne daga kalma ta al-umr wanda ma'anarta wato tsawon rayuwar mutum. To idan kana da gida sai ka ba ma wani ya zauna a wannan gidan kyauta, ka ce ya zauna tsawon rayuwarsa, wannan abin da ka aikata da larabci sunansa al-umr. Warukuba an ya kula in mitta qabli raj'at ilayya, kamar yadda al-Imam al-Azhari ya faɗa, shi ma Abu Hilal al-Askari haka ne ya fassara, ya ce ar-rukuba kuma shi ne ka sanya sharaɗi ma wannan kyautan, sharaɗin da ka sa wani ga gida ka zauna kyauta, amma idan ka riga ni mutuwa to wannan gidan zai dawo gare ni. Wa in muttu qablaka, in ni ne na riga ka mutuwa fa hiya laka, to gidan ya zama naka. Wannan haka za ka samu kusan duka littafai al-ma'ajib kamar al-mu'jam al-wasit mujallad abi shafi na 62, haka nan littafan fiqhu kamar hashiyatul imam ad-dusuqi yanda ibnu arafa ya fassara kalma din, yana mujallad nahu shafi na 128, tamliku manfa'atan hayatan mu'ti bi ghairi iwadin insha'a, haka nan littafin minahul jalil mujallad na 8 shafi na 100. To muna iya gane waɗannan kalmomi guda biyu waɗanda Ibn Hajar ya sanya a babin kyauta, babul hibati wal umra war rukuba, don haka al umra wani nau'in kyauta ne, ar rukuba wani nau'in kyauta ne. Me ake ce ma al umra? Kyautar zama a gida shine al umra, tsawon rayuwarka. Ba wai a bada kyautar zama a gida kawai ba, a hada da kalmar wani ka zauna a gidan nan tsawon rayuwarka, wannan shi ake ce ma al-umra. Ar-rukuba wani ka zauna a gidan nan zuwa lokacin da ɗayanmu ya rasu, idan kai ne ka riga ni mutuwa to gidan nan zai dawo gare ni, amma idan ni ne na riga ka mutuwa to na bar ma wannan gidan ya zama naka. Kaga kusan dai duka ma'anarsu ka bada kyautar a zauna a gida tsawon rayuwar mutum, illa dai wannan an sanya mai sharadi shine ar-rukuba, wanda shi yasa kalmar aka ce an dauko ta ne daga kalma ta al-muraqaba. Ibn Hajar a littafin Fathul Bari a mujallad na 5 shafi na 282 yace kalma ta al-umra, idan kana duba littafai zaka ga da larabci ta zo da tsarin wato tsarin rubutu daban-daban, akan sanya mata bamma ma'a bammi awwalihi bammul mim, a sanya umra, sannan mimu din a sanya mar bamma shi ma, sannan kuma akan sanya ma mimu din fatha shi ne zama amra, wanda nan ma daidai ne da larabci ana kiran haka ma'kuzatun min al-amri. Ar-rukuba ma'kuba min al-muraqaba, abinda yasa ake kiran wannan kyautar ar-rukuba li'annahum kanu yaf'aluna zalika fil jahiliyya, wato wannan yana cikin nau'ukan kyautuka wadanda larabawa suke yi tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato larabawa suna da halaye masu kyau kwarai tun asali kafin ma Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman kasancewar wasu daga cikin su jikokin annabi Ibrahim alaihi salam ne, suna da asali da zuriyar annabi Isma'il, saboda haka akwai tasirin karantarwa na manzanci a tare da su, suna da halaye masu kyau wannan yana daga cikin halayensu kafin ma Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam mutum yana da gida zai ba mu wani ya ce wani zo ka zauna gidan nan tsawon rayuwarka sai kaga wannan alheri abu ne mai kyau to suna haka to tunda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da ya taho sai yana gyare-gyare mai waɗannan al'adu al'adar da ta dace da shari'ar Allah to manzon Allah yana barinta amma al'adar da ta saba ma shari'a manzon Allah sai ya mata gyara to larabawa suna haka ibn hajar ya ce fa yu'ti ar-rajul ad-dara wa yaqulu lahu a'martuka iyyaha mutum zai kira wani ya ce wani ga gidan nan ka zo ka zauna kuma zai ba shi kyautan zama a gidan tsawon rayuwarsa wato abahtuha laka muddata umrika wannan dalilin ibn hajar yace yasa faqila laha umra lidhalika saboda an danganta kyautar da tsawon rayuwar mutumin da zai zauna a gidan wannan yasa ake kiran kyautar da suna al-umra kyautar da aka yi maka ka zauna a gida tsawon rayuwarka waka zaƙila laha rukuba ibn hajar yace kuma dalilin da yasa ake kiransa rukuba kenan saboda لأن كل منهما يرقب من متى يموت الآخر لترجع إليه إذا أكتشى الرقبة كان رجلا سيكتشى متون واني قاجدنا ناباك كوتر زما أشكي إذا كارجان متوا تكوتر تاكاجي زنكر قاجدنا إذا نيني نرجع كمتوا تو جدايا زمناكا سأبين ده فارو zai zamanto kowanne ɗaya daga cikinsu yana jira mutuwan ɗan uwansa kenan shi wanda aka ba shi kyautar zama a gida yana Allah Allah mai gidan ya mutu shi mai gidan yana Allah Allah wanda ya ba mu aron ya mutu wanda shi yasa ake kiransa al-muraqaba wato kyautar jiran mutuwan wani shi ne al-muraqaba shi ne ar-rukuba li'anna kullu minhuma yarqubu mata yamutu al-akhar ليرجع إليه وكذا ورثته فيقومون مقامه في ذلك هذا أصلها لغة ابن حجر يقول والنشين أصل وأن كوتتك قدابيو على ربشي وأما شرعا تساش شريعكما ذوك تند الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيوأن كوتتك سكساكي وتطاري سبودا النبي صلى الله عليه وسلم يجارة غريسو فالجمهور على أن الأمر إذا وقعت كانت ملكا للآخر تو غالب ما لما سنة سنة كيوا إذا هرم تنية إلو من ننكوتا كتشي وانا غا جدا زو كذونا أورا يوركا تو مغانا تاكاري شوان چند أكا باشي وانا جدا واشي غرينا إيه ساشي أكا سوا غالب ما لما سنة أبين دسكا فداكي كتشي أورا يوركا تو كيوتا لا ترجع إلى الأولي wannan kyautar wannan gidan ba zai koma ga mai gidan ba har abada illa in sarraha bi ishtirati zalika sai fa idan mutun da kansa yayi sharadi ya bayyana sharadin ba wai tsawon rayuwarka kawai ba yasa sharadi wa dhahaba al-jumhur ila sihhati al-umra saboda haka wato ashe dai wannan kyautar annabi bai bata ta ba annabi bai hana ta ba kyautar tana nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya taho ya kyale al'adun larabawa masu kyau idan kaga shari'a ta yi fada da wata al'ada to mara kyau ce saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai soke wannan al'adar ba wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna to ga dalilai su ne zamu karanta wanda ya kawo hadisi guda hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa وعن جابر رضي الله عنهما أنكر بو حديث من دقى جابر الله يقال مسي ارداد شيد ماهي فنسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر يتي من ذن الله يتي الأمر لمن وهبت له kyautar zama a gida na tsawon rai mallakar wanda aka makyautan ne su kun ga magana ta kai maza Allah ya yi gyara kina idan aka yi kyautar zama a gida tsawon rai kyautar zama a gida tsawon rai shine al'umra idan aka yi kyautar zama a gida tsawon rai liman wuhibat lahu to ta zama gidan ya zama mallakan wanda aka mar wannan kyauta ya zama mallakan sa idan aka ce ya zama mallakan sa kaga washe gari yana iya saida gidan ko a ranan ma tunda annabi ya ce ya zama mallakan sa muttafaqun alayhi wannan hadisi al-imam al-bukhari da muslim sun yi ittifaki wajen riwayar sa hadisin yana sahih al-bukhari kitabul hibati wa fadliha wa tahrid alayha باب ما قيل في العمرة والرقبة حديثنا دبو جودة ريشدة ديشرين دبيا ينا صحيح مسلم باب العمرة حديثنا دبو جودة ريشدة ديشرين دبيا وانا لفظن ديكاو أنن لفظن ديكاو صحيح مسلم دي. لفظن الإمام البخاري لفظن الإمام البخاري عن جابر رضي الله عنه قال جابر يتي قضى النبي sallallahu alaihi wasallam annabi ya hukunta bil umra annaha liman wuhibat lahu annabi ya hukunta cewa kyautar zama a gida na tsawon rai to gidan yana zama mallakar wanda aka masa wannan kyauta da zaran an yi irin wannan kyauta to gida ya zama na wanda aka ce ya zo ya zauna wannan shine hukuncin da manzon Allah ya yi kaga riwaya ta al-Imam Bukhari tana dacewa da riwayar al-Imam Muslim illa dai lafazin al-Imam Muslim shine tabbas lafazin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya furta wato wannan kalma ce ta annabi al-umra liman wuhibat lahu hadisin al-Imam Muslim shi yasa Ibn Hajar ya rinjaye da wannan riwaya akan riwaya ta al-Imam Bukhari domin hadisin al-Imam Bukhari shi Jabir yana bada labari حديثي مرفوع قضى النبي بالعمرة أنها لمن وهبت له لباري كبير متجا بيت ولمسلم رواية الإمام مسلم جابر يروي حديثا هاري ينزو شين حديثي ندبو دقريشة لإشان رضي النبي صلى الله عليه وسلم يتي أمسكوا عليكم أموالكم ku rike dukiyoyinku fa wala tufsiduha kar ku bata su ku rike dukiyoyinku kada ku bata su fa innahu dankuwa man a'mara umra wanda ya bada kyautar zama a gida kyautar zaman tsawon rai fa hiya lillazi umiraha kyautar wato tana zama mallakar wanda aka masa wannan kyauta din hayyan wa mayyita yana raye ko yana bace wali aqidihi kuma tana zama mallakar ƴaƴansa kaga kenan ya zama gado yanda hadisin yazo a sahih muslim jabir ibn abdullah yace inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzon allah yace ayyuma rajulin umira umra lahu wali aqidihi duk sa'ilin da mutum aka ce na baka kyautar zama a gidan nan da kai da ƴaƴanka da kai da zuriyarka fa inna halil ladhi utiyaha to gida ya zama na wanda aka bashi kyautar zama a ciki la tarji'u ila ladhi a'taha annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan gidan ba zai koma ga wanda yake kyautan ba li'annahu a'ta a'an waqa'at fihi al-mawaris saboda ya riga ya bada wata kyauta wanda hukuncin gado ya haukanta yayi kyautan da hukuncin gado ya haukanta a wani lafazi duka al-Imam Muslim ya kawo su a jere yace ayyuma rajulin umira umra lahu wa li'aqibihi duk sa'ilin da mutum aka bashi kyautar zama a gida tsawon ransa da shi da zuriyarsa fa innaha lilladhi yu'taha to gida ya zama na wanda aka bashi kyautar zama la tarji'u ila alladhi a'taha ba za ta koma ga wanda ya bada wannan gidan ba sai annabi yace abadan har abada idan ka ce wani zo ka zauna a gidan nan tsawon rayuwarka manzon Allah ya ce to wanda aka ce ya zauna tsawon rayuwarsa gida ya zama nashi ba zai koma ga wancan mai gidan ba har abada li'annahu a'ta a'an waqa'at fihi al-mawaris saboda ya bada wata kyauta wanda rabon gado ya haukanta wato wannan riwayar tana muwatta littafin al-Imam Malik yana kitab al-Aqdiya babu al-qada'i fil umra yana magana akan alƙalancin manzon Allah abubuwan da annabi ya hukunci akan su don Jabir yace qada rasulullah kaga annabi yayi hukunci yayi alƙalanci ya zartar da doka idan dai mutum ya irin wannan kyauta to kyautar wato ta zama mallakar wanda aka yi ma shine hadisi na 43 har yanzu dai mu ci gaba yace wa fi lafdhin li muslimin har yanzu dai a wani lafazi na hadisin Jabir da riwayar al-Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal umra Jabir yace wannan magana Jabir ce Jabir yace innamal umra ay kyautar zaman gida allati ajazaha rasulullah kyautar da annabi ya zartas ya wato yace daidai ne an ya kula shi ne mutum ya ce hiya laka wa li'aqibika wannan gida na baka ka zauna da kai da ƴaƴanka fa amma idza qala amma idan mutum ya ce hiya laka ma ishta ka zauna a gidan nan tsawon rayuwarka fa innaka tarji'u ila sahibiha gidan zai koma ga mai mallakansa wannan magana ce ta Jabir bin Abdullah ba asali maganar manzon Allah ba ce saboda haka fahimtar Jabir ne game da hukuncin da manzon Allah ya yi gashi ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam lafuzan hadisin manzon Allah ya bayyana da sai shi kuma ya kawo fahimtarsa yake cewa idan mutum ya kira wani ya ce wani ga gidan nan ka zauna da kai da yaranka to gidan nan ko mutumin ya mutu dole zai dawo ga mai gidan yaran nasa ko da sun zauna gidan yana da wato gidan dai a ƙarshe zai dawo mallakar shi amma idan ya ce ka zauna a gidan nan tsawon rayuwarka to gida ya zama na wanda aka ce zo ya zauna wannan fahimtar Jabir ne ba asali kalmar manzon Allah ba ce sallallahu alaihi wasallam wanda zaka gani bayanin al-Imam Shawkani a littafin Sayyidul Jarrar mujallad na uku shafi na 46 ya kawo riwayoyin nan gaba daya a duka riwayoyin wannan kalmar da Jabir ya faɗa ba a taɓa samun kalmar daga bakin manzon Allah ba saboda ka fahimtar Jabir don sahabi yakan ruwaito hadisi bayan ya ruwaito hadisi sai ya bayyana fahimtar shi kansa akan wannan hadisi amma ba lalle bane ya zama ya dace da gaskiya don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba muballigin aw'a min sami'in sau da yawa mutum yana karantar da hadisi mai sauraron sai ya fi shi da ya karantar fahimta manzon Allah ya faɗi wannan hajjinsa na bankwana ya ce ku isar da saƙona ku isar da maganganuna ga waɗanda ba su samu zuwa nan ba tana yiwuwa wanda aka kai masa labari ya fahimci magana ta fiye da wanda ya kai labarin so ba abin mamaki ba ne sahabi ya ruwaito hadisi amma tabi'i ya fi shi fahimta wannan haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa li abi dawud wa an-nasa'i riwayar al-imam abu dawud da kuma riwayat al-imam an-nasa'i al-imam an-nasa'i wato shine wanda yayi babi ya tattauro riwayoyin kusan gaba ɗayan su a wurin yasa littafin al-imam an-nasa'i yake da muhimmanci kwarai kamar tsarinsa kamar tsari ta al-Imam Muslim babin da yayi shine zikru ikhtilafil alfabin nazilina li khabari Jabir fil umra babi akan sabanin lafuzza da aka samu ta hadisin Jabir game da hukuncin da annabi yayi akan kyautar zaman gida sunan babin ke saboda haka sai ya kawo hadisan ya jera su lafuzzan da aka samu daga Jabir bin Abdullah Allah mu da wake gara masa a lafazin da ya zo a sunanun nasa'i da kuma sunan abi dawud la turqibu manzo Allah ya ce kada ku yi kyautan ar-ruquba wala tu'miru kuma kada ku yi kyautar al-umra faman urqiba shay'an duk wanda aka mar kyauta ta ar-ruquba na wani abu aw umira shay'an ko aka masa kyauta ta al'umra na wani abu fa huwa li warasatihi ya zama na magadansa kaga ya zama nashi kenan to wannan hadisin ya zo da lafazin annabi ya hana gaba daya kenan manzo Allah yace kada ku yi irin wannan kyautan kaga ya hana kenan hadisin yana sahihu sunan abi daud hadisi na 356 da sahihun nasa'i hadisi na 335 a lafazin al-imam an-nasa'i yana hadisi na 334 la tu'miru wa la turqibu faman a'mara shay'an aw arqabahu fa huwa sabilul mirasi ya dan bambanta da lafazin al-imam abu daud amma duk ma'ana su daya ne manzo Allah yace kada ku yi kyautar al-umra kuma kada ku yi kyautar ar-ruquba wanda ko yayi wannan kyauta to fa kyautar ta zama mallakar wanda aka bawa ta shiga gadi wannan hadisin ya inganta yana irwahul galil hadisi na 6,600 haka nan hadisin yana sunan at-tirmidhi ya zo kuma sunan an-nasa'i har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-umra ja'izatun li ahliha kyautar al-umra daidai ne ga wanda aka ma to kaga wannan kalma lafazin da yazo a sunan at-tirmidhi annabi yace kyautar al-umra daidai ne amma lafazin al-imam abu daud annabi ya hana la turqibu wa la tu'miru kar ku yi wannan kyauta na al-umra kar ku yi kyautar ar-ruquba amma a sunan at-tirmidhi al-umra ja'iza annabi sallallahu alaihi wasallam yace kyautar al-umra daidai ne li ahliha ga wadanda aka yi ma shi ma wannan lafazin ya inganta yana sahihu tirmidhi hadisi na 351 wato ma'anarsa yamliku hal akhiru milkan tamman bil qabd wa la tarji'u ila al awwal annabi ya ce na hana ku yi idan kun yi to ya tabbata kyauta ga wanda aka yi ma ya tabbata mallakarsa ba za ta koma ga wanda ya yi kyautan ba wanda ya zo a littafin aunin ba'abur mujallar tara shafi na 367 sannan akwai lafazin al-imam abu daud al-umra ja'izatun li ahliha manzon Allah ya ce kyautar al-umra daidai ne ga wanda aka yi ma war-ruquba ja'izatun li ahliha kyautar ar-ruquba ita ma daidai ne ga wanda aka yi ma to hadisin yana sahihu sunan abi daud hadisi na 358 kuma jagari ya bada wani labari wanda ke karfafa hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan irin wannan kyauta ya zo ta riwayar al-imam ahmad bin hanbal al-litafin al-musnad shi ma wannan labarin ya inganta yana irwahul galil hadisi na 668 jabiru ya ce a garin madina an taba samun wani abu da ya faru wanda ya shafi irin wannan kyauta din inda rajulan min al-ansari a'ata ummuhu hadiqa min naqil hayataha wani ne yana da dukiya sai ya ware yana da gonar dabino sai ya ce wa mahaifiyarsa wannan gona ta dabino na baki tsawon ranki wanda shi ke nuna cewar ba wai zaman gida kadai ake wannan kyauta ta al'umra ba na baki wannan gona tsawon ranki duk amfani da ake samu naki tsawon ranki to ana nan fa matat sai mahaifiyar tashi ta rufe fa jaa ikhwatuhu sai ga yan uwan shi yayunsa da kanne sai suka zo suka ce nahnu fihi shara'un sawab wannan gida na mamanmu ne tare su don haka za a raba gado daidai da mu da kai sai ce a shi ya ba ta kyauta ne tsawon ranta tunda tare su gida ya zo nashi suka ce a ba mamaki sun san annabi ya hukunta cewa idan aka yi irin wannan kyauta to gidan ya zama mallakar wanda aka yi makyauta gonar ta zama ta wanda aka yi makyauta saboda haka sai ga su ga a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam husuma ta kawo su aka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ya abin ya faru ya ce shi ne ya ba wa mahaifiyarsa wannan gona tsawon rayuwarta yanzu kuma gashi ta rasu kaga kenan gona ta zama tashi sai manzon Allah ya raba gonar tsakanin ƴan uwan nashi gaba ɗaya mai rasan a matsayin gado. Su kaga kenan wannan ya raba gardama, wato ya tabbatar da kyautar al'umra tana sa dukiya ta zama ta wanda aka yi ma irin wannan kyauta. To wannan duka riwaya da muka karanta a littafin Bulughul Maram, riwayar sahabi ɗaya ne, shi ne Jabir, ba shi kaɗai ya ruwaito hadisin ba. Wato za ka samu ingantattun hadisai da aka samu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da ɗan yawa. Mutum na biyu shi ne Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yarda, shi ma akwai hadisin da ya ruwaito game da irin wannan kyauta. Anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala, annabi ya ce al'umura mirasun li ahliha, kyautar zaman gida tsawon rayuwa yana maida gidan ya zama gadon wanda aka yi ma. So kaga shi ma hadisin sa ya dace da hadisin Jabir, koko ya ce ja'izatun, wanda hadisin Abu Huraira muttafaqun alayhi, kamar yanda hadisin Jabir muttafaqun alayhi. Hadisin Jabir ya zo a sahihul Bukhari da Muslim, hadisin Abu Huraira ya zo a sahihul Bukhari kitabul hibati wa fadliha babu ma qila fil umra wa rukba, hadisi na 2483 yana sahihu Muslim babu al-umra, hadisi na 2242 yana sunan Ibn Majah yana babu al-umra. So hadisin Abu Huraira shi yake bin hadisin Jabir bin Abdullah. Amma abinda yasa Ibn Hajar ya kawo hadisin Jabir kadai, saboda hadisin Jabir ya zo da lafuzza daban-daban. Babu mutumin da ya ruwaito hadisi game da kyautar al-umra kamar Jabir bin Abdullah, kuma an samu sabanin lafuzza ta riwayar sa din. Amma duka riwayoyin idan ka duba za ka ga ma'ana ɗaya suke isarwa. Babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana game da irin wannan kyauta na zaman gida din. Mutum na uku shi ne Zaid bin Sabit, Allah ya ƙara masa yarda, shi ma ya ruwaito hadisi game da irin wannan kyauta ta zaman gida. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man a'mara umra fahiya li mu'ammirihi, duk wanda ya bada kyauta ta tsawon rai to wannan kyautar ta zama mallakar wanda aka masa, mahayahu wa mamatuhu, a rayuwarsa da kuma mutuwarsa. Saboda haka sai annabi ya ce la tarkubu, kada ku yi irin wannan kyauta ta arruku ba. Man arqaba shay'an, duk wanda ya kyautar arruquba na wani abu, fa huwa sabilul mirasi, ya fada hanyar gado, ya fada tafarki na gado. Hadisin Zaid bin Sabit yana al-Musnad al-Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i. Kamar misali a wani lafazi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace arruquba ja'izatun, wanda wannan yazo cikin hadisin Jabir shi ma ya fadi haka. Wannan yazo a hadisin Abu Huraira, annabi ya ce arruquba ja'izatun, kyautar arruquba daidai ne. Akwai lafazin da ya zo cikin Sunan An-Nasa'i ya ce ja'ala arruquba lilladhi arqabaha. Zaid bin Sabit ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya maida kyautar arruquba ga wanda yayi, ga wanda aka yi ma. Kyautar arruquba ita ce na baka wannan kyauta zuwa lokacin da ɗayan mu zai mutu, shine arruquba, zuwa lokacin da ɗayan mu zai mutu. Idan ni ne na riga ka mutuwa to wannan kyauta naka ne, to ba idan kai ka riga ni mutuwa to abuna zai dawo gare ni. To annabi sai ya ce wannan kyauta idan an yi ta to babu shakka mallakar wanda aka yi mai. Hadisin yana al-Musnad da kuma Sunan An-Nasa'i. Ja'ala ruquba lilwarisi, wanda ya zo a lafazin al-Imam Ahmad, annabi ya sanya kyautar arruquba ga masu gado. Hadisin Zaid bin Sabit ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana sahihu Jami'u Saghir, hadisi na 2659. Mutum na hudu shine Abdullah bin Abbas, Allah ya kara masa yarda da mahaifinsa. Abdullah bin Abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-umra ja'izatun liman umiraha. Wannan kalma ja'iza, ja'iza ta zo ta riwayar sahabban gaba ɗayan su. Manzon Allah yake kyautar da za a yi na mallakar abu tsawon rai daidai ne ga wanda aka yi ma war ruquba ja'izatun liman urqibaha kyautar da za a yi na jiran mutuwar daya ita ma daidai ne ga wanda aka yi ma hadisin abdullahi ibn abbas yana sahihun nasa'i kamar yadda muka ce al-imamu nasa'i ya kawo riwayoyin hadisin gaba daya a babu guda shine hadisi na 3717 mutum na biyar shine abdullahi ibn umar Allah ya kara masa yarda da mahaifinsa shi ma ya rawaito hadisi game da irin wannan kyauta daga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tu'miru wa la turqibu kada ku yi kyautar al-umra kada ku yi kyautar ar-rukba faman umira shay'an aw urqibahu fa huwa lahu hayatuhu wa mamatuhu duk wanda aka yi masa kyautan wanda zauna a gidan nan tsawon ranka to gida ya zama naka duk wanda aka yi masa kyautan jiran mutuwar ko dai mai kyautar ko wanda aka yi ma to irin wannan kyauta da an maka abinda aka baka ya zama mallakanka wannan shine gyaran da annabi ya yi ma wannan al'ada ta larabawa amma kafin zuwan annabi idan mutum ya yi irin wannan kyauta to hakan zai tabbata wani zo ka zauna a gidan na tsawon ranka idan mutum ya zauna tsawon ransa ranar da ya mutu sai mai gida ya karbi gidan shi amma yanzu annabi ya canza hukunci idan ka ce wa mutum zo ka zauna a gida tsawon ranka kana faɗa gidan ya zama nashi wato kamar ka ce na baka kyautan gida ne kawai shine hukuncin da manzon Allah ya yi mutum na shida shine samura bin jundub anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala annabin Allah ya ce al-umra ja'izatun li ahliha aw mirasun li ahliha wanda hadisin sa shine yake da rauni ya zo cikin al-musnad da sunan abi daud sunan tirmizi yana babu ma ja'a fil umra al-imam shaukani yace riwaya tana da rauni a litafin naid al-athar yana mujallal nashid shafi na 18 to yanzu ga hadisai mun karanta hadisai na sahabban manzon Allah shi dai ibnu hajar a litafin bulughul maram ya kawo riwayar sahabi daya amma mun ce ba shi kadai bane ga riwayar Abu Huraira ga riwayar Zaid bin Sabit ga riwayar ta Abdullah bin Abbas ga riwayar ta Abdullah bin Umar ga kuma riwayar ta Samura bin Jundub Allah ya kara musu yarda so ashe kenan wannan abu ya tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to idan mun tattara waɗannan hadisai me muke fahimta Ibnu Hajar a littafin Fathul Bari karkashin sharhin da yake a kitabul hibati wa fadliha babu ruquba babu ma kila fil umra wa ruquba yana juz'i na biyar shafin 239 Fathul Bari Ibnu Hajar yace fa yajtami'u min hadhihi riwayat thalathatu ahwali malaman hadisi da suka hada waɗannan hadisai wuri guda sai suka fahimci abubuwa guda uku na daya an yaqula hiya laka wa li aqibika idan mai gida yace ma wani ga gida ka zauna da kai da ƴaƴanka ga gida na baka ka zauna da kai da ƴaƴanka tsawon rai fa hadha sarihun fi annaha lil mawhubi lahu wa li aqibi wannan kyautar a fili take akan cewa kyauta aka yi gidan gaba ɗaya ga mutum wanda ka gida zo ka zauna da kai da ƴaƴanka magana ta kare ai kyautar gida ne kawai na biyu an yaqula hiya laka ma'ishta ga gida na baka ka zauna tsawon ranka sai ya ce fa idza mitta raj'at ilayya amma in ka mutu gida zai dawo nawa to kaga ai ya faɗi sharadi wani ga gida zo ka zauna amma in ka mutu gidan nan zai dawo gare ni to kaga kenan wannan abin da yayi a ka'ida ta fikihu ariyatun muakkata ya bada aron gida mai lokaci to hiya sahiha kuma gaskiya ingantacce ne ya kyauta wanda duk ya baka aron gida musamman a zamanin yau inda haya yake tsada haya ya mate mu yace ka zauna amma fa in ka mutu gida zai dawo gare ni kaga ya faɗa ƙarara in ka mutu gida zai dawo gare ni wannan hukuncin aro ne a ka'ida ta fikihu فإذا مات رجعت إلى الذي أعطى إذن يرسو to gida fa zai koma ga mai shi saboda mai gidan kafin ya bada wannan gida ya faɗi haka ya yi sharadi ka zauna a gidan nan amma in ka mutu gida zai dawo gare ni wannan an yi shi filla filla saboda haka gidan nan ba zai taba zama na wanda aka bashi a rudin ba wa kad bayyana hadhihi wallati qablaha riwayat az-zuhri al-imam az-zuhri a riwayat da ya kawo na hadisai din ya taho da wannan lafazi wanda shi ke nuna abinda annabi ya karantar وبه قال أكثر العلماء كما وانا شيني أبين دا أكثر ما لمن صنع سكة تبتر ورجحه جماعة من الشافئية والأصح عند أكثرهم لا ترجع إلى الواحد كوديك أنسى موانا نكي غنم كمرين دا النبي فتاكين حديثي دا مكاكارتا كودا متمن ياي شاردي جدا بذيكو ما قريشبا أما دي أكثر ما لمن صنع سنشي إذن كاي شاردي wannan gidan zai dawo gare ka idan wanda ka ba mu aron zama a gidan ya rasu wahtajju bi annahu yani shartun fasidun fa zubiya na uku an yakula a amartuka ha kana da gida sai ka ce wa mutum wani na baka kyautar zaman gidan nan tsawon rayuwarka wa yutlik kaga bai ce in ka mutu zai dawo gare ni ba ka zauna a gidan nan tsawon rayuwarka sai yayi shiru to shine annabi yace haza tadullu ala anna hukmuha hukmul awwal kamar ka ce wani ga gida ne na baka kyauta zo ka zauna tsawon rayuwarka ba sharadi kyauta ne wa annaha la tarji'u ila alwahid wannan gidan ba zai koma ga wanda ya bada kyautan ba wanda wannan shine fahimtar jumhurin malaman sunna har ma akwai misali da ake bayarwa wanda al-Imam an-Nasa'i ya kawo a littafinsa Sunan an-Nasa'i ya kawo labarin Sulaiman bin Hisham bin Abdul Malik yana cikin wadanda suka yi mulki hijira na da shekara 130 zuwa sama tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 120 ne ba dadewa sa'al al-fuqaha an hadhihi al-mas'ala shi wannan sarki wannan shugaba na musulmai ya tambayi malaman fiqhu a wannan zamani yace me hukuncin wannan mas'ala fi suratul itlaq idan mai gida bai yi sharadi ba kaga akwai bambanci ka ce wa mutum ga gida zo ka zauna tsawon rayuwarka amma in ka mutu gida ya dawo gare ni an yi sharadi to wannan tabbas idan ka mutu gida zai dawo gare shi wannan shine fahimtar akasar malaman sunna amma shi sarkin yana tambayan malaman fiqhu idan mutum bai yi wannan sharadi in ka mutu gida zai dawo gare ni ba zo ga gida ka zauna tsawon ranka fa zakara lahu qatada an al-hasan wa ghayrihi annaha ja'iza saboda haka al-imam qatada bin di'ama sai ya bashi labari game da hukuncin da al-hasan al-basri yayi babban tabi'i akan cewa wannan kyauta ne kyauta ta zama mallakar wanda aka ba tunda ba a yi sharadi ba ya kawo hadisin Abu Hurairah wanda muka karanta wa zakara lahu an aqwa an Jabir an annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo masa kuma labarin hadisin da muka karanta wanda Jabir ya bada labari irin hukuncin da manzon Allah yayi ai kaga wannan mutumin da yake da gonar dabino yace wa mahaifiyarsa ga gonar dabinon nan tsawon rayuwarki da ya ce in kin mutu gonar za ta dawo gare ni to idan ta rasu wannan gonar za ta dawo gare shi amma yace ga gonar tsawon rayuwarki kaga ya dauki siffar yanda mutanen jahiliya suke yi wanda shine abin da annabi ya hana wato ayi masa ka'ida yanda zai zama dalla dalla kai da aka ce zauna a gida ka san wani irin zama kake idan nace wani ga gida zo ka zauna tsawon rayuwarka sai nayi shiru kaga za ka yi rika tunani irin na jahiliya akan gidan nan to tana yiwuwa a karba tana yiwuwa kuma ba za a karba ba manzo Allah ya ce to da an yi irin wannan ya tabbata naka amma idan an yi sharadi kai kanka ka sani da ka mutu gida zai dawo ga mai shi al-imam al-mawardi a littafin al-hawl al-kabir a juz'i na 7 shafin 139 yace ilm yana da kyau ka sani إن الأمرة والرقبة عطيتان من عطايا الجاهلية waɗannan suna daga cikin nau'ukan kyaututtuka na mutanen jahiliya tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam suna irin wannan kyauta hali ne mai kyau na larabawa wa radda shar'u fihi ma bi amrin wa nahyin lokacin da annabi ya taho sai yayi gyare-gyare game da irin wannan kyauta din to amma ikhtalafa fuqaha li ajlihima yanda hadisi suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato ka lura da cewa shi manzon Allah ba kamar mu bane yanzu ka ga na zo na ina ta magana tsawon awa guda shi annabi ba haka yake ba manzon Allah zai faɗi kalma daya sai ya shiru saboda haka wanda idan da a ce annabi yana dadewa yana maganganu da hadisansa a yau ba za mu iya kirga su ba amma saboda maganar yana yin ta kadan saboda a haddace a isar sai ya yi maganar kadan sai ya shiru to idan ya faɗi magana bai fadada ba kaga kenan jama'a za su yi fahimta daban-daban akan wannan magana to wanda shine abin da ya faru game da kyauta ta al'umura manzon Allah ya faɗi maganganu takaitattu akan wannan kyauta sai ya zama aka samu sabanin fahimtar malamai game da ita wannan kyauta din saboda la'akari da kalmomin da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yani fil ladhi urida bihima amma al'umura idan aka ce al'umura fa huwa an yaqulu ja'altu dari hadhihi laka umri wa ni ga gida zo ka zauna tsawon rayuwa na ni ne gida aw yaqulu qad ja'altuha laka umraka kowa ne ga gida zo ka zauna a gidan nan kyauta tsawon rayuwarka duk ɗaya ne wannan kyauta ta al'umura ce aw muddatu hayatika ko ya kawo wannan kalma fa yakunu lahu muddatu hayatihi wa umri fa idza mata raja'a ila al-mu'mir in kana hayyan aw ila warithihi in kana mayitan sunniyat umra litamallukihi iyaha muddatu umrihi wa hayatihi wanda a zamanin jahiliya kenan idan aka yi irin wannan kyauta to da zaran ka mutu gida sai ya koma ga wanda aka yi ma kyauta din wa idza mata raja'a ila al-mu'mir a zamanin jahiliya haka ake wa na zo ka zauna a gidan nan tsawon rayuwata in na mutu magada za su karbi abin su wa na zo ka zauna a gidan nan tsawon rayuwarka idan ka mutu zai dawo gare ni to wannan a zamanin jahiliya idan aka ce al-umra ba ta taba zama na mutumin da aka yi masa kyautar amma ar-ruqba tana iya zama ga wanda aka yi masa kyautar domin akwai sharadi a tare da ita ga gida zo ka zauna amma idan na riga ka mutuwa to gida ya zama naka idan kai ne ka riga ni mutuwa to gida ya zama nawa to kaga kenan irin wannan kyautar a zamanin jahiliya ita ce ke sa wanda aka masa ya samu damar mallakar gidan amma kyauta ta al'umra wanda aka yi masa ba zai taɓa mallakar wannan gidan ba to shine annabi ya soke gaba ɗayan su ya musu tsari yace ga irin abin da ya dace alqabu iyaw akwai sharhi da ya yi sahihu muslim daga cikin sharhohi da aka yi sahihu muslim masu kima a tarihi sunansa ikmalul mu'lim bi fawaidi muslim alqabu iyaw mai littafin ash-shifa malami ne da ya hidima ga sunna kwarai ta fannoni daban-daban ya yi sharhi ma sahihu muslim sharhinsa yana da muhimmanci ko da dai a sharhinsa yana rinjayar da mazhabashi don alqadi iyaw yana bin mazhabar malikiyya ne ya ce ikhtalafa an-nasu fil umra malamai fahimtarsu ta saba game da kyautar al'umra fa mazhabu malikin mazhaba ta al-imamu malik annaha tamliku manafi' a fahimtar al-imamu malik idan an yi wannan kyautar ba ta taba zama mallakar wanda aka yi ma kyautar al-imamu malik shi al-imamu malik yana cewa idan kana da gida sai ka ce wani zo ka zauna a gidan nan tsawon rayuwarka ka kyautar da amfanin gidan ne ba gidan ba fahimtar al-imamu malik wannan shine wato tamlikul manafi' ka mallakar ma wani amfanin gidan ba gidan ba to amma sauran malamai su suna ganin tamliku raqaba idan ka ce wani zo ka zauna a gida hawa rayuwarka kamar ka mallaka mar gidan ne ba amfani gidan kawai ba saboda haka bayan rasuwa wannan gida zai dawo ga mishi wa ta'allaq al-khaliq bi zawahir hadhihi al-ahadith domin idan ka dubi hadisan da muka karanta musamman riwayoyi na Jabir annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-umra liman wuhibat lahu qarara manzo Allah yace kyautar al-umra mallaka ce ga wanda aka yi masa mallaka ce ga wanda aka yi masa kaga a fili ne idan aka ce wani ga gida zo ka zauna tsawon rayuwarka manzo Allah yake an mallaka ma gidan idan aka ce an mallaka maka kaga ba amfanin ta kawai ba shi kansa gidan an baka wanda shine zahirin lafazin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lafazi da muka karanta kuma lillazi umiraha hayyan wa mayitan wa liaqibihi manzo Allah yake idan kai irin wannan kyauta to kyautar ta zama mallakar wanda aka yi ma yana da rai ko ya mutu haka nan kuma mallaka ce ta zuriyarsa wato annabi yana nufin cewa koda ya mutu gidan ba zai dawo gare ka ba sai dai ya koma ga magadansa wa mahmalu hadhihi alhadith inda ashabina al-qadi iyad yace amma mu wato yana nufin masu bin mazhabar al-imam malik muna daukan waɗannan hadisi ala annal murad al-manafi'u faqat wani ga gida zo ka zauna an baka amfanin gidan ne ba gidan aka baka ba saboda ka ba zai taba zamana ka ba wannan shi yasa al-tafan fiqhu na malikiya babu inda ake cewa dan an ce wani ga gida zo ka zauna gida ya zamana ka ba zai taba zamana ka ba a fahimtar al-imam malik amfanin gidan aka maka kyauta ba gidan ba ba ta inda gidan zai zamana ka ba zai taba zuwa ba zama ba saboda shi al-imam malik yana cewa innal wahib inma wahaba manafi'a fala yulzamu akthar mimma wahaba mutun ne da kansa ba tilasta shi akai ba saboda tausayi ko saboda kauna soyayya yace wani ina da gida zo ka zauna tsawon rayuwarka to ya za a yi kuma gida ya zama nashi tausayin ka yace wani zo ka zauna fahimtar al-imam malik kenan ya tausaya maka yace wani zo ka zauna kuma yace tsawon rayuwarka kaga amfanin gidan ne ya baka ba gidan bane wannan ita ce fahimtar al-imam malik sai aka ce marto ar-ruquba fa sai yace batila ar-ruquba duk wanda ya kyautar ar-ruquba to kyautar batacciya ce wato ai annabi ya bata ta a cikin hadisi da muka karanta saboda ka al-imam malik yace kyautar ar-ruquba haramun ne shine kace wani ga gida zo ka zauna amma muna jiran mutuwan daya ko dai ni ko kai wannan gida wannan kyautar ba ta da kyau inji al-imam malik saboda kaga wanda aka bashi aron gidan zai ringa Allah Allah mai gidan ya mutu ko to kyauta ta zama sababin sharri wanda in ka dubi hashiyatul imam ad-dusuqi juz'i na hudu shafi 129 zaka gani haka littafin al-qawanin fiqhiyya juz'i na farko shafi 241 Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali littafin al-mughni ibn qudama littafin al-mughni a mujallad na 5 shafi 455 ya fadada bayani game da tarihin wannan matsala din ga dai hadisi mun karanta lafuzan da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da irin wannan kyauta ga gida zo ka zauna tsawon rayuwarka ga gida zo ka zauna zuwa mutuwar ɗayan mu don su biyu ne zo ka zauna tsawon rayuwarka shine al-umra zo ka zauna zuwa mutuwar ɗayan mu shine ar-ruquba malamai da suka tattara waɗannan hadisai sai ya zamanto an samu sabanin fahimta kashi-kashi ibn qudama ya ce akasarin malaman sunna Allah ya musu rahama sun ce kilahuma ja'iz duka wannan kyautar da kyautar al-umra da kyautar ar-ruquba zo ka zauna a gida tsawon rayuwarka da zo ka zauna a gida zuwa lokacin mutuwar ɗayanmu kowane kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita wato manzon Allah bai soke wani daga cikin kyaututtukan nan ba bai soke ba kamar fahimtar al-Imam Malik kyautar ar-ruqba bata inganta ba to amma akasarin malaman sunna sun ce kyautar ar-ruqba daidai ne kyautar al-umra daidai ne wato ba wai annabi ya hana duka kyaututtukan bane illa dai annabi ya musu gyara wannan shine fahimtar akasarin malaman sunna amma hukiya an ba'dihim annaha la tasih in ka dubi lafuzan da muka karanta wasu lafuzan sai suke nuna annabi ya hana ma gaba daya kamar misali annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ta'muru wala tarqubu kar ku yi kyautar al-umra kuma kar ku yi kyautar ar-ruqba kaga wannan umarni ne saboda ka in kana duba litan fikihu zaka ga wani ya ce ma irin wannan kyautar ma annabi ya hana saboda wannan kalma to amma kuma cikin lafuzza din misali a hadisin Jabir da muka karanta zaka ga inda annabi ya ce al-umra ja'izatun li ahliha war-ruqba ja'izatun li ahliha manzo Allah ya ce kyautar al-umra daidai ne ga wanda aka yi ma kyautar ar-ruqba daidai ne ga wanda aka yi ma to ya zamu yi mu hada wancan hana wanda annabi yayi da wannan kalmar da manzo Allah ya ce daidai ne kuma hadisin yana sunan Abi Dawud sunan Tirmidhi har ma al-Imam Tirmidhi ya ce hadithun hasanun hadisin yana da kyau to in ka dubi waɗannan kalmomi na annabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya ce la tarqubu la ta'muru wala tarqubu kar ku yi kyautar al-umra kada ku yi kyautar ar-ruqba wannan wato kalmar da annabi ya faɗa inna ma warada ala sabilil i'lam lahu ya taho ne ta hanyar sanarwa ga mutane cewa yanzu fa za a yi ma umra da ar-ruqba gyara shine manzo Allah ya faɗi wannan kalma amma ba ya hana bane innakum in a'martum wato kamar annabi yana cewa da can a jahiliya kuna irin wannan kyauta kar ku yi dan in kun yi ga abin da zai biyo wato ba wai yana hana kyautan gaba ɗaya bane amma yana kamar faɗakar da mutane ne game da canjin hukunci na wannan al-umra da ar-ruqba sabani yanda suka sani saboda haka idan mutum ya irin wannan kyauta a yanzu ya'ud lil mu'miri wal muraqibi wal murqibi kyautar za ta zama mallakar wanda aka yi ma ba za ta dawo ga mai ita ba walam ya'ud ilaykum minhu shay' wa siyaqul hadith yadullu alayh in ka dubi hadithan babu shakka zaka ga wato shi annabi da yake la ta'muru wa la tarqubu ba wai ya hana ayi irin wannan kyautan bane domin a gaba sai yace faman a'amara umra wanda yayi irin wannan kyauta fa hiya liman a'amaraha to kyautar ta zama mallakar wanda aka yi ma ashe kaga bai hana kyautan ba da ya hana ne ko da kai kyautan ma da bata inganta ba saboda haka da aka zo gaban annabi da shari'a ƙara mutumin da ya kyautar gonan dabino ga mahaifiyarsa da aka zo gaban annabi inda a ce annabi ya hana irin wannan kyautan da zai ce ah wannan kyautar banza ce saboda haka kaga dukiyar za ta zawo hannun wanda yayi amma sai annabi ya raba dukiyar ga magada kaga annabi ya tabbatar da wannan kyautan ja'iza ce Allah ya sa mu gane shine Ibn Qudama yace idza sabata hadha fa innal umra tanqulu al-milka ila al-mu'mar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu shine idan kai kyautar wani ga gida zauna tsawon ranka to fa gida yana zama na wanda kai mu faɗa wannan kyauta ko bi hadha to in aka fahimci wannan sai a dubi tarihi suwa suke da wannan fahimta Jabir da ya ruwaito hadisin fahimta shikenan Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Abbas waɗannan duk sahabbai ne akwai Shuraihu akwai al-Imam Mujahid al-Imam Tawus waɗannan tabi'ai ne ga al-Imam Thawri da al-Imam Shafi'i waɗanda sun zo cikin tabi'u tabi'i har ma an ce Sayyiduna Ali shi ma yana da wannan fahimta Allah ya kara musu yarda wato idan kai irin wannan kyauta hukuncinta ta zama mallakar wanda aka yi ma wannan ita ce fahimtar galibin malaman sunna annabi ya hana ba shakka kai irin wannan kyauta yayi maka tsawatarwa akan ta in ko kai kyautar to tabbas kyautar ta zama mallakar wanda aka yi ma wato kamar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kar ku yi alwashi ma Allah, kada ku yi alwashi ma Allah. Ya Allah, idan ka ban kaza zan yi azumi kaza, annabi ya hana, amma in ka yi kuwa to sai ka cika. To ka irin wannan tsawatarwa ne annabi ya yi ma irin wannan kyauta ta al'umura, kada ku yi fa dan in kun yi ya zama na wanda kuka yi ma, kaga kenan ba an hana kyautar gaba ɗayan ta bane. Don idan an hana ne, to idan ma an yi kyautar, kyautar ba ta inganta ba. Wa qala Malik wallahi al-Imam Malik, kamar yadda muka gabatar da bayani akan fahimtar sa, al-umra tamliku al-manafi' la tamliku la tumlaku biha raqabatu al-mu'mari bi halin. Idan aka ce wani ga gida zo ka zauna tsawon rayuwarka, al-Imam Malik ya ce amfani gidan aka kyautar ba gidan ba, wannan gidan ba zai taba zama na wanda aka bashi aron zama ba. Wannan fahimtar al-Imam Malik kenan. Malamai hakika sun masa raji da dama saboda dalilai da aka samu ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Fa amma malaman fiqhu ta sashin mazhaba ta al-Imam Malik sun yi bayanai waɗanda suke da gamsarwa, don haka ba wai fahimtar su son zuciya bane, la, fahimta ce da take da hujja. Shi al-Imam Malik ya bada misali da kyaututtuka da aka samu daban-daban, domin akwai nau'ukan kyaututtuka daban-daban wanda aka samu kuma shari'a ta tabbatar da su. Na ɗaya al-umra da ar-rukuba, kaga ai gida ne mallakan ka sai ka ce wani zo ka zauna, ar-rukuba gida ne mallakan ka ka ce wani zo ka zauna zuwa mutuwan ɗayanmu, al-umra zuwa mutuwarka ko mutuwata. Amma ar-rukuba sharadi, idan kai ka riga ni mutuwa to gida zai dawo gare ni, amma in ni na riga ka mutuwa ni mai gidan to na bar ma wannan gida ya zama mallakar ka. Sannan akwai kyautar da ake kira al-ifqar. Al-ifqar larabawa suna yin ta, ita ma al-ifqar wani nau'in kyauta ne na taimako. Ita wannan kyauta an yi utiyar rajulu rajula da batar fayarkabuha ma a haɓa fi safarin sun mai yaru da ha'ale. Kamar misali za ka yi tafiya, za ka yi tafiya yanzu kamar a zamanin yanzu sai a yi misali da mota, amma zamanin da da yake suna amfani da abin hawa ne kamar raƙuma, kana so ka tafi Sokoto, kaga Sokoto da nisa daga nan, saboda ka kai kuma ba ka da abin hawa. Idan aka ce a ƙasa za ka je Sokoto nan za ka wahala, saboda haka ni sai na ce maka wani za ka je Sokoto ga raguni na ba ka aro, je ka Sokoto ka yi abin da za ka yi ka dawo min da ragunina. Kaga shi ma ya kama da al'umura, taimako ne aka yi. To amma wannan ana kira shi al-ifqar. Al-Imam Malik, mazhabar al-Imam Malik wanda akwai Abdurrahman bin al-Qasim, yana Abdurrahman bin al-Qasim yana ba da hujja da haka. Yace kaga al-ifqar ai ba a ce an baka raƙumin ba, an ce wani tunda kana buƙatar tafiya ga raƙumi na baka kyautar amfanin raƙumin. Kaga ba raƙumin aka baka kyauta ba, amfanin raƙumin aka baka kyauta, wannan shine al-ifqar. To sannan kuma akwai kyautar da suke kiransa al-ikhbal. Al-ikhbal wannan kyautar, inna ar-rajula minhum kana yu'ti ar-rajula al-ba'ira aw an-naqa liyarkabaha fayantazza wa baraha wa yantafi biha thumma yurdaha. Mutum zai baka raƙumi ya ce ga wannan raƙumin ka je ka rike ka ringa kiwonsa kana cire gashin jikinsa, shine ake kira al-wabar, kamar yadda ake cire gashi a jikin awakai ana saka da shi, haka ana cire gashi a jikin raƙuma, ka rika cire gashin na baka, amma zuwa lokaci kaza za ka dawo min da raƙumi. Kaga nan ma kyautar amfanin raƙumin aka yi ba ainihin raƙumin ba. To sannan akwai kyautar da ake kira al-minha. Ita kuma kyautar al-minha shine kana da shanu sai ka ce wani ka zo ka rika tatsan nonon shanun nan tsawon shekara guda na baka, ai ba saniyar aka baka ba, amfanin saniyan aka baka, wanda duk yana cikin bayanai da al-Imam Malik yake wato mazhaba ta malikiya take kwatantawa kuma sai ya zamanto haka din ne yana kama hankali idan mutun yace ga akuya na baka ka ringa tatsan madaranta kaga ai ba akuyar ce aka baka ba amfanin akuyar ne aka baka wanda shi ake kira alminha annabi sallallahu alaihi wasallam bai soke wadannan kyaututtukan ba ya tabbatar da su sannan akwai har yanzu kyauta da ake kiranta al'ariya wanda mun yi magana a kanta al'ariya mutum ne yana da gona saboda haka sai ya kira ka sai ya nuna maka tushe wasu bishiyoyi a gonan misali yana da gonan mangoro yana da itatuwa da yawa sai ya ce kaga itatuwan nan bishiyoyin nan guda uku na baka amfanin bishiyoyin nan na shekara goma amma kaga gonar tashi ce bishiyoyinsa ne ya maka kyautan amfanin da za a rika samu daga jikin wannan bishiya tsawon shekaru goma saboda ka duk shekara idan mangoro ya nuna sai ka zo ka cire na wannan bishiyar kai tafiyarka ai ba bishiyar ya baka ba shine bayanin al-Imam Malik wanda shine muka yi magana akan sa shine ake kira al-ariya to sannan akwai al-ariya al-ariya ita ce aro wanda ba bambanci tsakanin larabci da hausa aro shine al-ariya ka zo kana da bukatar bokiti ba ni aron bokiti ko ba ni aron tukunya ko ba ni aron guga ai ba kyauta aka baka ba amfanin gugan aka baka ko kaga zaka ja ruwa sai ka dawo da gugan wanda shi ake ce ma wato aro wanda ya dan bambanta da al-ariya al-ariya shine amma kyautar amfanin ƴaƴan itatuwa wani lokaci ala kulli hali ba kyautar abin aka maka ba kyautar amfaninsa ne aka baka to sannan akwai as-sukuna as-sukuna shine wani ga gida zo ka zauna na watanni shi wannan ba al-umra bane duk da cewa yana kama da al-umra gida ne aka ce wani zo ka zauna amma ba a ce tsawon ranka ba wani naga kana wahalar haya saboda ka ga gida zo ka zauna na wata biyu ko na shekara daya ko ka zauna zuwa lokacin da Allah ya sa ka samu gidan haya to wannan shi ake ce ma as-sukuna ba a ce mar al-umra me yasa ba za a ce masa al-umra ba domin al-umra ya ta'allaka da kyautar da aka ce tsawon ranka shine al-umra to as-sukuna shine kana da gida ka ayyana mudda muayyana min az-zaman duna al-umr ga gida zo ka zauna na watanni ko na shekaru ka dai ayyana yawan lokaci wannan shine as-sukuna wanda babu laifi a kai har ma wato al-Imam Shawkani akwai bayanin da yayi a kai yana cewa ta sashin as-sukuna ana iya sharadi kamar misali ka ce wani ga fili na baka aronsa ka gina gida ka zauna tsawon shekaru kaza idan ka faɗa wannan ba al-umra bane yana ƙarƙashin as-sukuna babu laifi wanda wannan ya zo a cikin at-ta'liqatu ar-rabiya mujallad na fi shafi na 533 ga fili na ba ka aro ka gina idan ka gina ka zauna tsawon shekaru kaza gida ya damunawa wannan yana ƙarƙashin as-sukuna me ya bambanta shi da al-umra saboda al'umra ya ta'allaka ga cewa wani ka zauna a wannan guri tsawon ranka koko ga filin nan ka yi amfani da shi tsawon ranka ga gidan nan ka zauna a cikinsa tsawon ranka saboda an haɗa shi da tsawon rai shi yasa ake kiransa al'umra amma idan aka ce ka zauna a gida na watanni na shekaru wannan as-sukuna ne to kaga shi ma ba gidan aka baka ba amfanin gidan aka baka koko ga fili an baka ka gina kai amfani da shi na wani lokaci an ayyana kaga ba filin aka baka ba amfanin filin aka baka wal itraf al itraf shine kaman barbara na dabba wanda shi ma yana cikin al'adunsu masu kyau mutum yana da raguma mata saboda haka sai yazo kai kana da namiji sai yazo ya ce yana neman taimako ka agaza mar ka bashi aron raƙuminka ya kai ma raƙumansa ya yi barbara saboda su samu ciki wanda shi ne al-itraf shi ma ai alheri ne saboda haka mutum ne ya taso daga wani gari ya zo ya ce wani ina son ka bani aron wannan raƙumi na ka danye barbaran nawa raƙuma ce to shikenan gashi ai ba kyauta raƙumin ya baka gaba ɗaya ba amfanin raƙumin ya baka kyautan sa wannan duka yana daga cikin jinsi na nau'uka wato na kyaututtuka wadanda larabawa suke yi tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma annabi da ya taho sai zama kowanne ga irin bayanin da ya masa wani ya bashi saboda bashi da matsala amma wata kyautar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mata gyara kamar ita wannan kyauta ta ar-rukba da kuma al-umra saboda akwai mushkila a tare da ita wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi hukunci akai to illa dai su malamai jumhur galibin malaman sunna suna cewa ai in muka duba cikin lafuzzan hadisin da muka karanta ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace amsiku alaikum amwalakum wala tufsiduha manzo Allah yace ku rike dukiyarku kar ku bata sai yace fa innahu man a'mara umra fa hiya lilladhi a'maraha hayyan wa mayyitan wa li'aqibi kaga zahiri na wannan kalmar ya nuna cewar annabi ya ce in kai irin wannan kyautar ba amfanin ta kawai bane ita kanta dukiyar ta zama ta wanda ka bashi aro in kai irin wannan kyauta ta al-umra ba amfanin ta bane wato zahirin lafuzza na hadisin manzon Allah ba sa tafiya da fahimtar al-Imam Malik Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama mun karanta lafuzzan hadisin da aka samu ta hadisin Jabir haka nan ta hadisin Abdullah ibn Umar la ruquba fa man urqiba shay'an fa huwa lahu kaga kalmar in ka duba annabi ya tabbatar da ba amfanin ka bane in ka riga kai wannan kyautar to fa ta zama ta wanda aka yi ma haka nan hadisin Zaid ibn Thabit anna nabiyya ja'ala al-umra lil warith kuma hatta shi kansa al-Imam Malik in ka duba littafin Muwatta ya ruwaito hadisin al-umra din shi da kansa so amma fahimta sai ta sa yake ganin wato amfanin gidan shine aka bada kyautar sa ba gidan kansa ba don haka wannan gidan ba zai taba zama na mutumin da aka markauta aka bashi damar ya zauna a wannan gidan ba da kuma ga hadisai da aka samu wanda mun kirga hadisin Jabir hadisin Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Abbas akwai ma riwaya ta Muawiya akwai hadisin Zaid ibn Thabit akwai hadisin Abu Huraira wanda shi yasa akasarin malaman sunna in ka duba tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai za ka samu fahimtar su ta saba ma abin da malikiya ta yi riko da shi babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam zahiri ya fito ya bayyana duk wanda ya irin wannan kyauta to gida ya zama na wanda aka yi ma su kaga ba amfanin gidan ba ne kamar yadda fahimta ta malikiya ta tabbata a kai Allah madaukake ya fi musu baki daya wa hadha qawlu jami'il qa'ilina biha wa idha atlaqaha fa hiya lil mu'min idan mutun ya bai yi ka'ida ba bai yi sharadi ba to annabi ya ce wannan gida ya zama na wanda aka bashi aron zama ya zama mallakan sa amma idan kai sharadi to shikenan fa in sharafa annaka idha mitta fa hiya li idan kai wannan sharadi to mafi yawan malamai sun ce gidan nan ba zai taba zama na mutumin da kai mai kyautan zama a ciki ba idan mutumin ya mutu gidan zai dawo gare ka daga cikin hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan riwayoyi da muka karanta zaka fahimci akwai sharadi innama shartu zalika ala warasati wa mata lam yakun ash-sharqu ma'al ma'qudi ma'ahu lam yu'affir fihi idan zaka ba mu mutun damar ya zauna a gida to ka kulla sharadi shine abin da muka fahimta wato akasarin malaman sunna suna cewa annabi bai bata wannan kyautar ba manzon Allah ya tabbatar da wannan kyauta shine ma'anar al-umra ja'iza war-rukba ja'iza wanda duk ya zo cikin hadisai na sahabbai da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan kyauta tana nan amma idan zaka ce wa mutum ga gida zo ka zauna kai mar sharadi a bayyane wani ga gida zo ka zauna tsawon ranka amma in ka mutu zai dawo gare ni, in kai haka gidan ba zai zama nashi ba har abada. Amma in kace wa na ga gida zo ka zauna tsawon ranka sai kai shiru, to gidan shi ne. Wannan shine ya bambanta matsalolin na kashi biyu. In ka dubi littafin Fathuzil Jalal, littafin Sharhin Bulughul Maram na Al-Usaymi a juz'i na hudu shafi na 315, yace khulafatul kalam, a takaice, wato a takaita magana game da ainihin wannan kyauta kashi biyu. Innal umra nau'un min anwa'il hiba, al'umura da ar-rukba nau'in kyauta ne. Kana da gida ka cewa na zo ka zauna, ka ba shi kyautan zama a gidan ba zai biya haya ba, sai ya ce laha salatu suwar, wannan kyautar tana da surori kashi uku. Na ɗaya, tuqayyad bi hayatil insani, wa taratan tuqayyad bi annaha lahu wa li'aqibihi, ka zauna tsawon ranka. Ko kuma na biyu, ka zauna da kai da ƴaƴanka, da kai da zuriyarka. Wa taratan na uku, tutlaq, ga gida zo ka zauna, ba a ce komi ba. Fa idza quyyadat bi hayatil insani, idan aka ce ka zauna tsawon ranka amma za ta dawo gare ni idan ka mutu, raja'at ila al-mu'min, to babu shakka gidan zai dawo ga mai mallakansa. Idza quyyadat bi annaha lahu wa li'aqibihi, amma idan ka ce wa na ga gida zo ka zauna da kai da zuriyarka, to kalmar ka ta nuna cewa ka ba da gida kyauta kawai. Wa na ga gida zo ka zauna da kai da zuriyarka, duk wanda ya ji wannan zai ce ah, to an ce ga gida shi da zuriyarsa, waye san karewar zuriyar shi? Bayan ya mutu zuriyarsa za su zauna, wani ma sai ya shekara 100 kafin ya mutu. Kaga ya gwada dai gida ya zama nasu. Saboda haka Isa da Annabi, saboda ya kauda gardama, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawar da gardama yau wannan hukunci. Idan ka ce wa na zauna a gidan nan da kai da zuriyarka, kyauta ce. Idan ka ce wa na zauna a gidan nan tsawon ranka, kyauta ce. Amma idan ka ce wa na zauna a gidan nan tsawon ranka in ka mutu gida zai dawo nawa, magana ta kare, ba nashi ba ne. So kaga ta inda ake bambanta su. Kuma hatta ar-rukba din tun ba lil mu'mar aw lil muraqab takunu idha utlikat wa idha qayyadat bi anna halahu wa li'aqibihi, hatta ta sashi na ar-rukba da al-umra duk matsayin su guda ne. Matukar kai sharadi, to wannan sharadi shi za a dauka. Wa huwa ikhtiyar Ibn Taymiyya, in ka dubi littafin al-ikhtiyarat al-fiqhiyya na Ibn Taymiyya, wannan shine abin da yake hukunci da shi. Yana mujallar na farko shafi na 516, yace tasihhu al-umra wa yakunu lil-mu'mir wa lil-warasati illa an yashtarit al-mu'mir audaha ilay, da zaran ka ce wa na ga gida zo ka zauna tsawon ranka, gida ya zama nashi. Amma in kai sharadi ba nashi bane. So sharadin shine muhimmi, wa huwa qawlu ta'ifatin min al-ulama. Me yasa aka faɗa haka? Saboda kyauta. Akwai hadisi da muka karanta a baya wanda Annabi ya ce al-muslimuna ala shurutihim, musulmi yana tsayawa akan sharadinsa. So kaga kenan, idan kai sharadi, to wannan sharadi dole ne a bi. Wa na ga gida zo ka zauna tsawon ranka, in ka mutu zai dawo gare ni, kai sharadi, bayan da za a yi gidan ya zama nashi. Hadisin yana sahihu Sunan Abi Dawud, hadisi na 3594. Wanda a ƙarshe Ibn Qudama yake cewa wannan hukunci bai tsaya ga zaman gida kawai ba, yakan shafi filaye, kamar yadda Annabi ya yi hukunci akan gona ta dabino. Kaga hatta gona ma ana mata irin wannan al-umra, gida ma ana mata wannan al-umra, fili ma ana mata al-umra, fi ghayri al-iqa min al-haywan, hatta dabba. Hatta dabba, idan ka ce ga raƙumin nan ka riƙa hawansa tsawon ranka, to hukuncin nan zai hau kan shi. Sai fa idan ka ce in na mutu, in ka mutu zai dawo gare ni, kai sharadi, to wannan raƙumi ya zama kenan mallakar ka, ba na wanda ka ba wa aron ba. Li anna hanau hiba, duk dai yana ƙarƙashin kyauta. Saboda haka yasa Ibn Hajar ya kawo hadisin a ƙarƙashin babul hiba. Fa sahhat fi zalika kasa'ir al-hibat, wa in waqata al-hiba ila ghayr al-umra war-rukba, idan mutum ya ba da kyautar wani abu, ya ce na ba ka kyautar wannan abun zuwa shekara ɗaya, au ila an ya kada malhaji, au ila an ya buga waladi, na baka wannan gida ka zauna kafin alhazai su dawo, na baka gidan nan ka zauna kafin ƴaƴana su girma. Wannan duka ba laifi bane, tunda sharadi ne mutun yayi, kaga kenan ya koma karkashin as-sukuna, dan as-sukuna ita ce wanda mutun zai kyautanta na wani lokaci, ba wai tsawon rayuwar wani ba. Idan mutun yayi haka, wato yana daga cikin nau'ukan ayyuka na alkhairi wadanda aka sani Larabawa suna yi, kuma annabi ya tabbatar da shi. Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dadar abinda muka faɗa daidai, kuma Allah ya gafarta mana kuskure. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، وجعله الوارث منا، وجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.